الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديات تبت الله تبارك وتعالى دوكا وندنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 20 ga watan Safar shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 20 ga watan 11 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata muna da cikin wato kitabu adabin nau muna cikin babu adabil majlis baban da ke bayani game da ladabba na mazauni darasi da ya gabata mun karanta wasu hadisai waɗanda suke bayani game da wata addu'a wadda aka sunnanta mana ko mu ce wasu addu'o'i da aka sunnanta mana a duk mazaunin da muka zauna kafin mu tashi to ya dace mu yi wannan addu'a addu'a ta farko ita ce wadda Abu Barza al-Aslami Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance na faɗa a ƙarshen duk mazaunin da ya zauna kafin ya tashi yakan ce subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk duk mazaunin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a ƙarshe kafin ya tashi daga wannan mazauni idan zai tashi to yakan yi wannan addu'a ma'anar abin da ta kunsa shine kace subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji na game da duk abin da bai dace da kai ba wa bihamdika kuma duk wani dangi na yabo a sama ko a ƙasa a duniya ko a lahira kai kadai ne ka cancance shi ashhadu ina shaidawa ina tabbatarwa tun daga harshe na har zuwa zuciyata alla ilaha babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya a sama ko a ƙasa illa an tafaci kai astaghfiruka ina roƙonka gafara wa atubu ilaika kuma ina komawa gare ka da tuba lafazin astaghfiruka an ciro shi ne daga al-ghafr al-ghafr shine as-satr wa taghiya ma'ana ina roƙon ka lillibe laifina kada wani ya gani in kunyata anan duniya ko a makoma lahira wa atubu ilaika kuma ina komawa gare ka da tuba ma'ana duk wasu ayyuka wanda nayi wanda basu dace ba ya ubangiji na na koma zuwa gare ka na daina a lokacin nan wani mutum daga cikin sahabbai sai tashi sai yake faɗa yace ya manzon Allah innaka la taqulu qawlan ma kunta taquluhu fi ma maba yace ya manzon Allah naji yanzu kana faɗar wata faɗa faɗar da a baya da ba ka yi menene sababi kala sai manzon Allah yace masa zalika kaffaratu lima yakuni fil majlis ai wannan faɗa da nake wato kankarar zunubi ne na abin da ya wakana a wannan mazauni da na zauna domin ita addu'ar duk abin da mutum ya yi na maganganu waɗanda suke marasa fa'ida a duk mazaunin da ya zauna in dai ya yi wannan addu'a a ƙarshe to ubangiji ta'ala yana kankare masa dukkan waɗannan kurakurai don haka ake kiranta kaffaratul majlis ma'ana kankarar zunubai da mutum ya ɗauka a mazauni me ake nihi maganganu waɗanda mutum yake yi waɗanda suke ba su da fa'ida to duk maganganun da mutum yake a wannan mazauni wannan addu'a idan yi ta a ƙarshe ubangiji subhanahu wata'ala na kankare masa laifinsa sannan hadisi na wanda muka tsaya a kansa hadisin ibnu umar Allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa sallama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'u bi haula'i da'awat, yace kadan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tashi daga wani mazauni da ya zauna, wato sai yayi addu'a da wannan addu'a, ma'ana waɗannan kalmomi kafin ya tashi daga mahallin da ya zauna manzon Allah sai yayi wannan addu'a shine Allahumma qasim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya Allahumma matti'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man aadana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا to duk mazaunin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna kafin ya tashi sai yayi wannan addu'a, kamar yanda Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda ya ce kadan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai zauna a wani mazauni kafin ya tashi sai yayi wannan addu'a, shine yace Allahumma qasim lana min khashyatika, ya Allah ka kasa da mu ka bamu min khashiyatika daga cikin tsoranka, ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, abinda zaka sha makance tsakanin mu wato da tsakanin saba maka, domin babu abinda ke sha makance tsakanin bawa da saban Allah face tsoran Allah subhanahu wa ta'ala, duk wanda yake tsoran Allah subhanahu wa ta'ala to wannan tsoro zai sha makance tsakanin shi da ayyuka na saba, dan haka in aka ce khashiya shine tsoran abu kuma tare da cewa ka san shi, domin duk abin da ka san shi to kafi jin tsoran sa, an gane ku, tsoro kenan yafi kasancewa a ga wanda ya san abu ya san menene wannan kinsa, to dan haka khashiya kenan tsoran Allah tare da sanin sa, dan haka Allah ya takaita wannan ga malamai yake cewa innama yakhshallaha min ibadihi alulama, kadai daga cikin bayin Allah waɗanda suke tsoransa su ne malamai, to shine anan yace Allahumma qasim lana min khashyatika, ya Allah ka kasa ka bamu daga cikin tsoranka, ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik, abinda zai sha makance tsakanin mu da saba maka, kuma wannan yana ƙara tabbatar mana ashe ba kowa ba yake sha makance tsakanin bawa da aikin sako face Ubangiji subhanahu wataala, Allah shi kadai ne yake da kudirar da zai sanya shamaki tsakanin bawa da ayyuka waɗanda suke na sako, sai yace wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, muna roƙonka ka bamu daga da'arka daga yi maka da'a, ma tuballighuna bihi jannatak, abinda zaka isar da mu aljannarka, wannan kuma yana ƙara tabbatar mana cewa abinda ke sa bawa ya dace da gidan aljanna a gobe kiyama shine yin da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala da yin da'a ga manzansa, ba yanda za a yi mutum ya shiga aljanna a gobe kiyama sai wanda ya bi Allah ya bi manzansa, kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa wa man yudi illaha war rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafika, kamar yanda ya faɗa tilka hududullah wa man yudi illaha wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika al-fawzul 'azim, kamar yanda ya faɗa wa man yudi illaha wa rasulahu wa yakhsha allaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun, kamar yanda ya faɗa laysa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raji harajun wa la 'alal maridi haraj wa man yudi illaha wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa man yatawalla yu'adhibuhu 'adaban alima, don haka anan yace wa min qa'atika, ya Allah muna roƙonka ka bamu daga da'arka, ma tuballighuna bihi jannatak, abinda zaka isar da mu aljannarka, don haka kenan ba wanda zai shiga aljanna a gobe kiyama sai wanda ya bi Allah ya bi manzansa, duk wanda ka bi kuma bayan Allah kuma bayan manzansa to ba za ka shiga aljanna a gobe kiyama, saboda ya faɗa wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu naran khalidan fiha wa lahu adhabun muhin, dan haka malamai da suka arrafa aljanna sai suke cewa aljanna daru thawabi liman ata'a Allah wa rasula. Idan aka ce aljanna shine gida ne na sakamakon lada, liman ata'a Allah wa rasula, ga wanda yabi Allah yabi manzansa. Kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba. Qila wa man ya aba ya rasulullah, qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba. Manzon Allah ya ce gaba ɗayan al'ummata za su shiga aljanna a ranar kiyama sai dai wanda yake. Sahabai suka ce ya rasulullah wani ne za a ce masa ga aljanna? Ya ce baya su. Manzon Allah ya ce man ata'ani dakhala aljanna, duk wanda ya mun da'a to makomar shi aljanna ce a gobe kiyama. Sai ya ce wa man asani, duk wanda ya saba mun faqad aba, tamkar an ce masa ga aljanna ya ce baya su. Shine anan ana nuna mana kenan wato dole ne bawa ya kukuta game da ƙarfinsa da dabararsa, saboda da'ar da muke ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba wayanmu bane ba dabararmu bace. Nisantar ayyukan sako da muke yi ba wani ƙarfinmu bane ba wata dabararmu bace, taimako ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka aka sunnanta mana yawaita fadar la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Idan ka ce la haula, ka ce babu juyawa daga aikin saƙo, an gane ku? La haula kenan babu juyawa daga aikin saƙo sai da kiyayewa ta Ubangiji. Wala quwwa, babu wani ƙarfi akan yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba'a, illa billahi ay illa bi aunillahi, sai da taimakon Ubangiji. Kenan la haula, babu wani wayo da dabara game da barin aikin saƙo sai da kiyayewa ta Ubangiji. Wala quwwa, babu wani ƙarfi akan yi ma Allah da'a illa billahi, sai da taimakonsa. Sai ya ce wa minal yaqini, ya Ubangiji ina roƙonka ka bani minal yaqini, wato game da sakankan cewa ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya, abinda zaka sauƙaƙa mana musibu waɗanda suke na duniya. Saboda babu abinda ke sauƙaƙa ma bawa wato musibu na duniya a zuciyarsa illa wato yaqini da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk wanda yake da yaqinin cewa rayuwar duniya rayuwa ce wadda take kankannuwa, ba inda za ta je ta zo, duk wani matsayi da duk wani karamci yana nan gaba, ita ce kiyama, ma'ana shine gidan aljanna. To duk wanda yake tunanin makomarsa lahira, yana fatan aljanna ta kasance makomarsa, dan ya rasa komai na duniya, wannan ba zai samu damuwa a cikin zuciyarsa. Yaqini da Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yake kankanta ma bawa duk wani bakin ciki da duk wani ɓacin rai da duk wata musiba ta rayuwa. To shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake addu'a, yake cewa wa minal yaqini, ya Ubangiji muna roƙonka ka bamu game da saki wannan sakankan cewa. Idan aka ce al yaqin shine gaskatawa wadda ta kai matuƙa, shine ake kira da Hausa sakankan cewa, ka yarda da abu ɗari saman ɗari, babu kokonto daidai da musu ƙara zarra a zuciyarka. To duk wanda ya yarda da alƙawalin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, abubuwan da ya tana dama muminai, to duk wata musiba ta duniya za ta zamanto abu ce mai sauƙi a zuciyarsa. Shine ya ce wa minal yaqini, ka bamu daga cikin sakankan cewa ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, abinda za ka sauƙaƙa mana musibu na duniya. Sai ya ce Allahumma mati'ina bi asma'ina, ya Allah roƙonka muke ka jiyar da mu daɗi, bi asma'ina da majiyanmu. Jiyar da bawa daɗi da majiyansa shine kasancewar mutum ya kasance ko dare ko rana zai yi ƙoƙarin wato sauraron abinda Allah yake so yake yarda, duk abinda Allah yake ƙi yake kyama mutum zai nisance shi. Duk wanda ya kiyaye jinsa ba zai yarda ya saurari wani abu sai abinda Allah yake so ya yarda da shi, to wannan ya jiyar da kunnuwansa daɗi. Shine anan ya ce Allahumma mati'ina bi asma'ina, ya Allah ka jiyar da mu daɗi, bi asma'ina da majiyanmu, ma'ana kunnuwanmu, kada mu saurari wani abu sai abinda kake so kake yarda da shi. Wa absarina, ya Allah ka jiyar da mu daɗi wato da magannanmu, kada mu saki idanmu mu kalli wani abu sai abinda ka halitta mana mu kalla. Wa quwwatina, ya Allah ka jiyar da mu daɗi game da ƙarfin da ka bamu da kuzarin da ka bamu, ma ahyaitana, wato matukan muna rayi, ya Allah ka jiyar da mu daɗi da wannan ƙarfi da ka bamu. karfi da kuzari da Allah yake ba bawa, babu yanda za a yi shi dadin karfinsa sai in ya sarrafa shi akan da'a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk wani kuzari da kake da shi a jikinka, to kai kokari ka sarrafa shi akan da'a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan shine hakikanin jin dadi game da duk karfin da Allah yake ba bawa da duk wani kuzari da yake sakawa a gangan jikinsa. Sai ya ce waj'alhu al-waritha minna, ya Allah ka maida waɗannan abubuwa da muka roƙe ka ya zamanto abin gado daga gunmu, ma'ana ƴaƴanmu da jikokinmu su gaji waɗannan abubuwa. Sai ya ce waj'al sa'arana ala man zalamana, ya Allah ka sanya shan fansanmu ya kasance ga duk wanda ya zalunce mu. Idan aka ce as-sa'ar shine wato daukan fansa kenan, waj'al sa'arana, ya Allah ka sanya daukan fansarmu alaman zalamana ga wanda ya zalunce mu, ma'ana wanda ya zalunce mu ya Allah ka bamu damar da zamu shafan sa a kan shi. Wansurna alaman adana, ya Allah ka taimaka mana akan duk wanda yake gaba da mu, duk wanda yake kiyayya da mu, ya Allah ka bamu nasara a kan shi. Wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah kada ka sanya musibar mu a cikin addinin mu. Duk wata musiba da za ta samu bawa a rayuwarsa ta duniya abu ce mai sauki. Musiba wadda babu wata musiba sama da ita, ita ce musiba ta addini, saboda addinin nan shine hannun jarin mumini. Cin nasararsa a rayuwar duniya da makomarsa lahira na karkashin wannan addini. Don haka duk wata musiba da za ta samu bawa a cikin dukiyarsa ko a cikin iyalinsa ko a karan kansa, dukkan wannan abu ne mai sauki. Babbar musiba ita ce musiba a cikin addini, wal iyazu billah. Shine yace wala taj'al musibatana, ya Allah kada ka sanya musibar mu fi dini, musibar da take samu mu fi dini na a cikin addinin. Shine wani malami yake cewa duniya duk abin da za ta hada ma bawa na musiba da bala'i, in dai ta bar shi da addinin shi, to wannan ya ci nasara. Duk wata musiba da duk wani bala'i da mutum zai hadu da shi a rayuwa, in dai ya tsira da addinin shi, to ya ci nasara. Sai ya ce wala taj'alid dunya akbar hammina, ya Allah kada ka maida duniya ta zamanto ita ce mafi girman himmar mu, ma'ana ya zamanto abin da yake cikin zuciyar mu, abin da muka sa gaba ita ce duniya. Ya ce ya Allah kada ka maida haka, kada ka maida mu zamanto kawai himmar mu ita ce duniya, saboda shi mumini himmar shi ita ce lahira. Duniya mumini yakan neme ta saboda yayi guzurin da zai wato dan ya maida ta guzuri ne wanda zai zame masa sababin dacewa da aljanna a gobe kiyama. Ita duniya ba a buƙatar mumini wato ya allaka ta da zuciyarsa, kamar da himmar ka kawai duniya, in ba ita aka samu komai an rasa, to wannan kwata kwata ba dabi'a bace ta mumini. Shine yace wala taj'alid dunya, ya Allah kada ka maida duniya akbar hammina, ta zamanto mafi girman himmar mu. Mafi girman himma ta mumini abinda ake so ya kasance ita ce lahira. Don haka can Ubangiji ta'ala na faɗa wa ma hazihi la hayatud dunya illa lahawun wa la'ib, yace rayuwa ta duniya bata zamanto ba face karamin wargi ne da babban wargi. Sai yace wa inna daral akhirata, lalle gida na ƙarshe ita ce aljanna, yace lahiya la hayawan, lalle ita ce rayuwa ta hakika. Laukan yi alamuna, inda a ce mutane sun san da haka, to da za su maida himmarsu akan neman lahira. Sai yace wala mablaga ilmina, ya Allah kada ka maida duniya ta zamanto ita ce matukar ilimin mu. An gane ko ya zamanto ita ce matukar ilimin mu, ya Allah kada ka maida duniya ta zamanto haka. So ake mumini matukar ilimin sa ya zamanto ita ce makomarsa lahira. Sai yace wala tusallid alaina, ya Allah kada ka saka mana man la yarhamuna, wanda ba zai ji kanmu ba zai tausaya mana, ya Allah kada ka saka shi ya jagorance mu. A takaice wannan hadisi yana nuna mana idan mun zauna mazauni, to haka ake bukata kafin mu tashi daga wannan mazauni mu wannan addu'a, saboda addu'a ce wadda ta kunshi abubuwa da dama wanda bawa yake bukata a rayuwarsa ta duniya sannan da makomarsa lahira. Za mu tashi hadisi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ana abi hurairah radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah ta'ala fihi illa qamu an misli shifatihima wa kana lahum hasra rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih wa anhu radiyallahu anhu ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama annahu qala ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkuru Allah ta'ala fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim sallallahu alayhi wa sallama fihi illa kana alayhim tira fa in sha'a adzabahum wa in sha'a ghafara lahum wa anhu radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama annahu qala man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha ta'ala fihi kanat alayhi min allahi tira wa man ittaja'a maq'ada la yadhkurillaha ta'ala fihi kanat alayhi min allahi tira rawahu abu daud wa to malam Allah ya ji kansa na fada wannan hadisi riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa ma min qaumin yaqumuna min majlis manzo Allah ya ce babu daga wata jama'a da za su tashi daga wani mazauni da suka zauna la yadhkuruna Allah ta'ala fihi mazaunin da basu ambaci ubangiji subhanahu wata'ala a wannan mazauni illa qamu an misli jifati himar face sai sun tashi daga wannan mazauni yanda ka san kwatancin bunga ta jaki haka suke suna wari suna duri a wajen ubangiji subhanahu wata'ala tamkar mutun ya zama bunga ta jaki duk mutumin da ya zauna a wani mazauni ya tashi ba tare da ya ambaci ubangiji subhanahu wata'ala to yanda ka san bunga ta jaki haka yake waliyaz billah bugo da kari manzo Allah yace wa kana lahum hasra kuma nadama za ta tabbata akan su a gobe kiyama sai sun yi nadama shine yace ma min qaumin babu daga wata jama'a yaqumuna da za su tashi min majlisin daga wani mazauni da suka zauna la yadhkuruna Allah ta'ala fihi mazaunin da basu ambaci ubangiji subhanahu wa ta'ala a wannan mazauni illa qamu an misli jifati himar face sai sun tashi kwatancin bunga ta jaki yanda bunga ta jaki take wari take doyi haka za su ringa wari wani yanzu billahi mala'ikun Allah suna nisantar su wa kana lahum hasra kuma nadama sai ta kasance gare su a ranar kiyama domin sun bari hannun jarin su na rayuwa ya tafi ba tare da sirri bance shi ba mun yi bayani a baya mumini ba shi da wani hannun jari sama da kwanuka na rayuwa lumfashi daya ba a buƙatar ya fito na mumini ba tare da ya ribance shi ba sai gwanda daya a rayuwarka kada ka bari ya wuce ba tare da kafa idance shi ba don haka mazan jiya suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da yanda za su ribanci rayuwa kamar yanda wani sahabi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya manzon Allah wato shari'o'in musulunci sun yawaita a kaina ma'ana abubuwan da Allah ya shar'anta ga su suna da yawa yace ya rasulullahi nuna mana wata hanya wadda zamu yi ruko da ita mai sauki manzo Allah yace masa la yazalu lisanuka ratban min zikrillahi azza wajal yace kada harshenka ya gushe yana danye game da ambaton ubangiji subhanahu wataala to haka ake buƙatar mumini ya zamanto harshensa ya saba da ambaton ubangiji subhanahu wataala a kowane lokaci ga ya hadisi ne ingantacce ibnu umar yake cewa duk mazaunin da muka zauna wani sahabi ke faɗa yace duk mazaunin da muka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya tashi daga mazaunin yace wallahi muna lissafa masa sama da su 100 yana faɗa yana neman gafara ta ubangiji subhanahu wataala yana tuba zuwa gare shi to da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana kalima mai sauki akan harshe mai nauyi a cikin mizani wanda kuma tafi soyuwa a wajen ubangiji subhanahu wataala shine subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi amar yanda yake fada kalimatani khafifatani alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ila arrahman subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi manzo Allah yace kalimomi guda biyu masu saukin fada akan halishi ba su da nauyi sannan masu nauyi a cikin su ke dumbawa a ranar kiyama sannan kuma kalimomi ne waɗanda suka fi soyuwa a wajen ubangiji subhanahu wataala subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi to da haka duk mutumin da ya tozartar da lokacin sa to zai yi nadama a lokacin da nadama ba za ta amfane shi ba a ranar kiyama shine anan yace duk mutanen da suka zauna, duk jama'ar da suka zauna a wani mazauni, basu ambaci Ubangiji subhanahu wata'ala a wannan mazauni. To idan suka tashi yanda ka san bungar jaki haka suke. To dan haka in zaka zauna, an sunnanta mana ga addu'ar da zamu yi shine mu nemi taimako da sunan Ubangiji akan zaman da zamu yi. In zaka zauna ka ce bismillah, kuma in ka zauna sai ka ci gaba da ambaton Allah subhanahu wata'ala. Kuma in zaka tashi kuma kai wannan addu'a, ga ta nan kafaratul majlis, da wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. To duk mutumin da ya zauna a mazauni ya tashi ba tare da ya ambaci Ubangiji subhanahu wata'ala, shi da bungar jaki ba su da bambanci. Allah ya kare ni. Sannan hadisi na gaba, riwaya ta Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ke cewa ma jalasa qaumun majlisan, manzon Allah yace wata jama'a ba su taba zaunawa wani mazauni, lam yazkurullaha ta'ala fihi, mazaunin da ba su ambaci Ubangiji subhanahu wata'ala a cikinsa, walam yusallu ala nabiyihim fihi, kuma ba su yi salati ga annabinsu a wannan mazauni, illa kana alaihim kira, face biyar bayana kansu daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana Ubangiji ta'ala na biyar bayansu zai shafansa akan haƙƙin shi da suka tozarta a wannan mazauni. Fa in sha'a azabahum, in Allah ya so azabtar da su ya azabtar da su, wa in sha'a ghafar lahum, in ya ga dama kuma ya gafarta musu. Wannan yana nuna mana duk jama'ar da suka zauna a mazauni ba su ambaci Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma ba su yi salati ga manzansa. To Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da ɗaukan fansa a kansu, shi ne kira. Idan aka ce kira, shi ne neman ɗaukan fansa, shi ne ya ce illa kana alaihim kira, face Ubangiji ta'ala yana da tarnaq a kansu, ma'ana ɗaukan fansa. Fa in sha'a azabahum, in ya ga dama ya azabtar da su, wa in sha'a ghafar lahum, in ya ga dama kuma ya yafe musu. Wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin littafinsa As-Sunan, dangansa dangane ne wanda yake kyakkyawa. A takaice, wannan hadisi yana nuna mana wajibcin ambaton Allah subhanahu wata'ala da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a duk mazaunin da muka zauna. Wannan matsayin shi wajibi ne, saboda duk wanda bai yi ba, to Allah yana da neman daukan fansa a kan shi. Duk wanda zai zauna a mazauni ya tashi ba tare da ya ambaci Ubangijinsa, ba tare da ya ma manzansa salati, to Allah yana da biyar baya a kanshi. Shine yace illa kana alaihim kira, kira bi ma'ana tabi'a, ma'ana Allah yana da biyar baya a kansu. In ya ga damar azabtar da su ya azabtar da su, in ya ga dama kuma ya yafe musu. Amma haƙƙi ne nashi akan mu duk mazaunin da muka zauna mu ambace shi, mu yi ma manzansa sallallahu ta'ala alaihi wasallam wato salati. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال سنن daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qa'ada maq'adan duk wanda ya zauna wani mazauni lam yazkurillaha ta'ala fihi bi ambaci ubangiji subhanahu wata'ala a wannan mazauni kanat alaihi min Allah kira wato ubangiji ta'ala yana da daukan fansa a kansa ma'ana duk wanda ya zauna mazauni bi ambaci Ubangiji subhanahu wata'ala to Allah yana da biyar baya akan shi. Kenan sai mu koma wacce riwaya, ambatan Allah subhanahu wata'ala da yin salati ga manzansa. Yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin ambatan Allah subhanahu wata'ala, sai dai anan an ware shi saboda a nuna mana muhimmancin shi da darajar shi da kimar shi. An gane ku? Bayan ka ambaci Ubangiji subhanahu wa ta'ala, in ma istighfari ko hailala ko salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma tasbihi, to a ƙarshe har da sannan sai kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne sai ya ce wa man faja'a mabja'an, duk wanda ya kwanta wurin wani wurin kwanci, ma'ana duk wanda ya kwanta wurin kwancinsa, la yazkurullaha ta'ala fihi, bi ambaci Ubangiji subhanahu wa ta'ala a gun kwancinsa, kanat alaihi min Allah kira, Ubangiji ta'ala yana da neman daukan fansa a kan shi, ma'ana a kan rashin ambatansa da bai yi ba a cikin wannan wurin kwanci da ya kwanta. Don haka aka sunnanta mana in zaka kwanta ga addu'ar da zaka yi. Addu'ar kwanci ga ta nan kala kala, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu, ga irin su ayatul kursi da ake karantawa a wurin kwanci da sauransu. kenan wannan addu'o'i idan mutun yayi su to wannan ya bada haƙin da yake kansa. Amma duk wanda ya kwanta ya tashi daga wurin kwancinsa ba tare da ya ambaci Ubangiji subhanahu wataala, to ya tabbata cewa Ubangiji ta'ala yana da biyar baya a kansa. Me yasa? Domin ya tuzartar da haƙƙinsa. To a takaice wannan duka yana nuna mana wajibcin ambaton Allah subhanahu wataala a duk gunda muka zauna, haka a duk gunda muka kwanta. Duk wurin da mutum ya kwanta to wajibi ne ya ambaci Ubangiji subhanahu wataala. Don haka aka sunnanta mana kamar yadda muka yi bayani, zaman mu da tashin mu ana buƙatar mu ambaci Ubangiji subhanahu wataala mu ce bismillah. Domin ita bismillah kana neman taimako ne da agaji na Ubangiji. Kamar lokacin da zaka zauna kace bismillah, kace ya Allah ina neman taimako da agaji naka, ma'ana game da wannan zama da zai. Idan zaka tashi kuma ka idan kace bismillah kana neman taimako ne da agaji na Ubangiji subhanahu wataala akan tsayuwa da zaka yi. A takaice waɗannan duka hadisan suna bayani game da yana daga cikin ladubba na mazauni, kenan shine ambaton Allah subhanahu wataala da yin salati ga manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Babu ru'ya wa ma yata'allaqu biha. Qala Allah ta'ala wa min ayatihi manamukum bil-layli wan-nahari wabtigha'ukum min fadlihi. Al-aya. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. متفق عليه. وفي رواية أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. واتو wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bayanin mafalki da abin da ke rataye da shi. Idan aka ce mafalki shine wasu abubuwa da mutum yake gani a cikin baccinsa, shine anan malam ya shigo da fadar Allah subhanahu wataala wa min ayatihi manamukum bil-layli wan-nahari. Yana daga cikin dalilan da suke nuna kadaita ta Ubangiji subhanahu wataala da girman kudrarsa baccinku da kuke yi a cikin dare da yini. An gane ku wannan bacci da muke yi aya ce daga cikin ayoyi na Ubangiji subhanahu wataala, wanda inda za mu tsaya mu lura da wannan yanayi da muke shiga na bacci to za mu gane akwai babbar aya wadda za ta nuna mana girman Ubangiji subhanahu wataala da kadaitarsa. Gashi ka kwanta, wannan rai da Allah ya saka a gangan jikinka yana nan, amma tunaninka da hankalinka duka ya gushi, kuma gaya kana motsawa, amma komai da wanda ya zo da wanda ya tafi da zancen da ake baka san komai ba. Wannan aya ce ta Ubangiji subhanahu wataala. Sannan kuma bugo da ƙari, wannan bacci da Allah ya halitta mana shi in ba dan shi ba bayan da za a yi rayuwar mu ta dore. Saboda wannan bacci da Allah ya halicce shi gare mu shine sababin abin da yake sa gangan jikin mu ya huta, wato rayuwar mu ta dore. Kamar yanda yake cewa waja'alna nawmakum subata, mun maida baccin da kuke yi hutu ne ga gangan jikin ku. Dan haka duk wanda ya rashi bacci to bayan da za a iya kai labari, wanda kwata-kwata bacci ya gushe daga idanunsa to bayan da za a yi rayuwarsa ta dore. To shine anan yace mana wa min ayatihi, yana daga cikin dalilai na nuna girma na Ubangiji subhanahu wataala da kadaitarsa, manamukum bil-layli wan-nahari, baccin da kuke yi a cikin dare da yini. Shine malam sai ya zo mana da hadisi na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada cewa manzon Allah, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada lam yabqa minan nubuwa illa al-mubashshira. Manzon Allah ya ce babu abin da ya rage game da annabta face mubashshirat, wato al-bushr, wanda wato Allah ke ba bawansa. Iya abin da ya rage daga cikin annabta shine kawai al-bushr. ita annabta wahayi ne Allah yake turo ma manzanninsa. An gane ku, wahayi ne Allah yake turo ma manzanninsa. To tunda annabta ta riga an kulle ta, kenan me ya rage illa kawai bada albishir, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine cikamakin annabawa, babu wani annabi bayan sa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. An gane ku, wa khataman nabiyyin. To dan haka yace lam yabqa minan nubuwa, ba abin da ya rage game da annabta, illa al-mubashirat, wato kwace kawai bada albishir. Qalu, sai suka ce wa mal mubashirat, ya rasulullahi menene albishir din? Qala, sai yace ar-ru'ya salihah, yace kikkiawan mafalki da bawa mumini yake, abinda bawa yake gani a cikin baccinsa na mafalki, kikkiawa yace wannan shine albishir din. Dan haka abinda bawa yake gani a cikin baccinsa ɗayan biyu ne, imma an yakuna ru'ya ko kuma ya zamanto huluma. Idan aka ce ar-ru'ya shine mafalki da bawa yake, idan aka ce al-hulum wato shine abubuwan da shaydani yake nuna ma mutum a cikin bacci. Ka hanga hankalinka ya tashi, mutum ya hargitsa ya firgita, to wannan duka daga shaydani ne. Amma shi kyakkyawan mafalki wannan daga wajen Ubangiji subhanahu wata'ala ne, albishir ne Allah yake ba bawan sa mumini. Don haka shi ar-ru'ya baya kasancewa sai ga mumini, mumini shine yake yin ar-ru'ya. Amma duk wanda ba mumini ba, shi ba ar-ru'ya bane ba, abinda yake al-hulum ake kiran shi, wanda shi kuma al-hulum daga shaydani ne. Shi wannan mafalki kyakkyawa da Allah ke azurta bawan shi mumini, wannan karamci ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala tun daga duniya da yake ma bawan sa mumini kafin makomarsa lahira. Don haka a wannan hadisi na gaba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa cewa idza qaraba az-zamanu, idan zamani ya kusanta, ma'ana al-qiyama idan ta kusanta, lam takadru ya mu'min takzib, manzo Allah yace mafalkin mu'mini wato bai kusanta ba wato da zai yi ƙarya, ma'ana duk mafalkin da mu'mini zai yi, to wannan mafalki zai kaskata, kalla ne ayi mafalkin mafalkin ya kuskure. Shine yace lam takadru ya mu'min takzib, ma'ana mafalkin mu'mini kalla ne ya kuskure, abin da ya gani a cikin wannan baccin nashi sai ya kasance. Sai ya ce wa ru'yal mu'min, wato mafalkin mu'mini juz'un min 46 juz'an minan nubuwa, manzon Allah ya ce yanki ne daga cikin yanki 46 na annabta, ma'ana tamkar an kasa annabta kashi 46 an dau kashi ɗaya an basa. Bayani game da cewa mafalkin mu'mini yanki ne daga cikin yanki 46 na annabta, abinda muke tambaya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya aiko shi a matsayin annabi ne, manzo ne, shekaru nawa ya kwashi? Shekara 23. Yana da shekara 40 Allah ya bashi annabta, ya bashi manzanci. Bayan an bashi annabta da manzanci, iya rayuwar da yayi shine shekara 23. A wannan shekara 23 Al-Qur'ani ya sauka gaba dayansa. To yanzu shekara 23, kowace shekara sai mu kasa ta biyu, wata 6-6, 6-6 wata 6-6, so 46, shekara nawa zai bada? Shekara 23. To kafin Al-Qur'ani ya fara sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai da yayi wata 6 wahayin da ake masa a cikin mafalki ne. Aisha take cewa ya awwalu ma budi'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah, farkon abin da aka fara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi na wahayi, tace kikkiawan mafarki, tace wa kana la yara ru'ya illa ja'at misla falaki subhi aw kama qala, tace duk mafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sai mafarkin ya zo ya bayyana, yanda ka san hasken asuba, duk abin da yayi mafarkin sai ya tabbata. To wannan mawahayi na mafarki sai da aka yi wata 6 ana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan wata 6 ya cika, sannan aka fara turo mala'ika yana zo masa da sakon wahayi. Don haka Al-Qur'ani shekara 22 da wata 6 yayi yana sauka. Idan an hada da wata 6 na mafalki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da na wahayi na mafalki, kenan an hada shekara 23. Kenan shekara 23 in ka kasa ta,
wato wata 6-6 kenan za a samu yanki 46 kenan. Wannan wata 6 shine na yake cewa wa ru'yal mu'min mafalkin mu'mini juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa, yanki ne daga cikin yanki 46 na annabta kenan. Tamkar an kasa annabta kashi 46 an bashi kashi daya. A wata riwaya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha, manzon Allah yace wanda yafi ku gaskiyar mafalki, wanda yafi ku gaskiyar zanci, wanda mutumin da daman ba a jarraba shi ba gaba da ƙarya, mutum ne wanda yake yana da gaskiyar zanci, to wannan yafi kowa gaskiya a wajen mafalki. To dan haka a takeice wannan hadisi yana nuna mana wato shi mafalki da muke yi, mumini da yake mafalki, wannan karamci ne na Ubangiji subhanahu wataala da yima bawansa, kuma albashir ne ake baka. Irin wannan mafalki in kayi shi kyakkyawa, to iya abinda zaka yi sai ka gode ma Ubangijinka subhanahu wataala akan wannan mafalki da kai. Idan ku kayi mafalki ya firgitar da kai, ya razanar da kai, to iya abinda aka sunnanta mana a hagunkinka zaka yi tofi so uku kana mai cewa a'udhu billahi minash shaytanir rajim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wannan abin da ka gani a cikin mafarki ba zai cutar da kai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Kenan in mummunan mafarki ne mutun yayi, abin ya razanar da shi, ya tada masa hankali, kenan sai yayi tofi so uku a hagunkin sa yana cewa a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Amma in kyakkyawan mafarki ne kai, to sai kai godiya ga Ubangijinka subhanahu wataala, kuma manzon Allah yace kada ka ba kowa labari game da wannan mafalki sai masoyinka, domin kana iya faɗa ma wani kuma yayi maka hasada ya ringa famar yaya za a yi ya gama da rayuwarka. Don haka in kyakkyawan mafalki mutun yayi, to ba a buƙatar ya faɗa ma wani sai masoyinsa, kuma iya abinda zai yi sai godiya ga Ubangiji subhanahu wataala. Sannan kuma wannan yana nuna mana cewa mafi gaskiyar ku a wajen mafalki shine mafi gaskiyar zanci, domin shi mafalki abu ne wanda yake mai hadarin gaske. Na mutun ya ce yayi mafalki alhali bai yi ba, to wannan akwai wata ukuba wanda Allah ya tanada masa a gobe kiyama. Ukubar Allah ya tanada ma mai ƙaryan mafalki cewa nayi mafalki kaza alhali bai yi ba, za a bashi ƙwayar alkama guda biyu a ranar kiyama, a ce sai ya kulla tsakaninsu, sai ya kulla su, alhali ba zai iya kullawa ba. Kwayar alkama guda biyu za a bashi a ce ya kulla su, kuma alhali ba zai iya kulla, azabar da Allah zai masa a ranar kiyama. To dan haka kuma wannan yana nuna mana kenan kasancewar wato in zamani ya kusanta, ma'ana alkiyama ta kusanta, kalla ne kenan wato mafalkin mumini ya kuskure. Duk abinda mumini yayi na mafalki, to wannan mafalki galibi sai ya tabbata. To dan haka shi irin waɗannan mafalkai suna da alaka ne fa ga mumini, shi kuma imani abu ne fa wanda yake da alaka da zuciya. An gane ko? Abu ne wanda yake da alaka da zuciya. Dan haka da yawa a matsayin musulmi muke, amma sanin cewa wane mumini ne, to wannan abu ne wanda yake da alaka da zuciya. Dan haka wasu wanda suka zo suna gora ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ai sun yi imani, Ubangiji ta'ala ya ce a qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum shay'a ala aya. Dan haka wani sahabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya yi rabu ya ba wasu a mazauninsa, wani yana gefe sai manzon Allah ya hana shi. Sai wani sahabi ya ce ya rasulullahi yaya za a yi ka yi rabo wane kuma ka hana shi, kuma alhali ina ganin wanan nan mumini ne ya cancanta a bashi. Manzon Allah ya ce ko dai musulmi hallo zuwa jimawa, ya ce ya rasulullahi yaya za a yi ka yi rabo ka hana wani, alhali wanan nan ku ina ganin mumini ne. Manzon Allah ya ce ko dai musulmi. Sai da ya maimaita sau uku, manzo Allah ya ce masa ka san da cewa ni ina yin rabo, wani lokaci in ba wasu wani in hana shi. Manzo Allah ya ce shi wanda na ba na ba shi ne don jin tsoron kada Allah ya kifar da shi a cikin wutar jahannama, saboda wani in ba bashi ba aka yi sha da baya zai, wani ko sawa'an an bashi ko ba a bashi ba yana nan akan wannan musulunci. To kaga wannan yana nuna mana musulunci imani abu ne wanda yake da alaka da zuciya. Kenan dan haka dai in dai mumini ne, to in yayi mafarki to mafarkinsa baya kuskurewa galibi kalla ne mafarkin ya kuskure in dai a ƙarshen zamani ne ma'ana a irin wannan lokaci da muke ciki to dan haka dai wannan hadisi yana nuna mana mafarki wani karamci ne na Ubangiji subhanahu wata'ala da ke ma bawansa mumini sai dai kasancewar akwai kuma nau'i waɗanda suke na rikice-rikicen mafarki so da yawa mutum yakan yi wasu mafarkai shi kuma akan abubuwan da mutum ya saka ne a cikin zuciyar shi wani ban abubuwan da ka kwanta da su sai su ringa bujiro maka a cikin bacci an gane ku so da yawa wannan akwai abubuwan da mutum yake sakawa wasu zuciyar shi idan ya kwanta sai ya ringa ganin su a cikin bacci sannan kuma akwai wanda yake bangare ne wanda yake na shaytani amma shi wannan mafarki na musamman shi wannan albishir ne Allah subhanahu wataala yake ba bayan sa mu'mini cewa duk wasu abubuwa idan za su wakana sai Allah ya nuna ma wato bawansa mu'mini kuma kalla ne wannan abu ya kuskure nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك